1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Yadda aka kirga kuri'u kenan a wasu rumfunan zabe da aka kammala a cikin birnin Jos. Zaben na shugaban kasa da ƴan majalisun tarayya da aka gudanar a fadin Najeriya ya gudana lafiya a fadin jihar Plateau in banda matsalolin rashin kai kayan aiki da wuri a rumfunan zabe da ya haifar da rashin fara zaben akan lokaci. Ga abin da waɗansu masu zaben ke cewa daga Jos jihar Plateau da jihar Nasarawa.
Sa'an dan jarida Nasarawa State.
To ya aka yi zabe yau?
Wallahi zabe yana tafiya daidai. Daidai kawai da an samu cikakken rashin zuwan kayan aiki da wuri, wanda wasu gwalan ya kai ma kayan aiki bai zo ba zuwa 12.
Amma yaya yanayin mutane fa sun fito domin kada ƙuri'ansu da yawa?
Gaskiya mutane sun fito domin kada ƙuri'a sosai kamar yadda saba kowane lokaci, inda na zazzaga.
Ubangiji Allah ya zabe mana wanda zai ji tsoron talakoci, don gaskiya gwamnati take mulki yanzu ba mu ji daɗin su ba, ba za mu boye ba. Amma wanda Allah zai zabe yanzu, bari Ubangiji Allah ya yi amfani da zukatansu, bari Ubangiji Allah ya share mana hawaye a wannan zaben da za a yi.
Mafi yawan rumfunan zaben da na zaga a cikin garin Jos na lura cewa jama'a sun fito kwansu da kwarkwatansu don kada kuri'a, duk da cewa a wasu wuraren an samu rahotannin bijirewa yin zaben saboda matsalolin rashin kai kayan aiki akan lokaci. Al'umma sun yi fatar shugabannin da za a zaba za su kawo sauyi mai inganci a rayuwarsu.
Assalamu alaikum, sunana Kabir Muhammad Chidawa, shugaban matasan Izala na jihar Plateau. Domin shi Allah shike zaba, ya khuliqullahu ma yasha'u wa yakhtar, Allah shike halitta kuma ya zaba. Kuma kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wanda Allah ne fashi zai ba mu sai burungu muqaddara, sannan wanda aka zaba mu taru mu yi mishi biyayya mu bashi shawarwari ya ciyar da kasar mu da jahar mu da al'umman mu baki daya gaba.
Ke sunana Simi Satlon. Kowa ya fita yi zabe, kuma zabe mutun da zai representing talakoki, mutun da zai sa Nigeria yayi aiki, zai duba educational system namu, health system, duka systems da suna nan da will make Nigeria a developed country.
Sunana Kabir Abubakar, mataimakin jami'in gudanarwa na jama'atin Nasarar Islam JNA. Yanzu magana cewa a kasa a raka a tsare ba ta taso ba, wannan sabon abun zabi da aka taso da shi, kana zaben ka zai tafi can. So saboda haka duk abin da za a yi na tashin hankali a guji shi.
Zaben ya kai tsakar dare a wasu rumfunan zabe, inda jama'a suka jajirce suna kada kuri'arsu. A halin da ake ciki dai, a yau Lahadi da karfe 12 rana ne hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa za ta fara zama don tattara kuri'u na zaben shugaban kasa da ƴan majalisun tarayya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.